لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تثبت الله تبارك وتعالى لديكم لدنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Rajab shekara ta 1433 bayan hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 6 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi kafin darasi na yau ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am
menene hukunci na miji wanda wata mace ta yi mai kaza shi da cewa shi mana sarmaye wata mace ne wanda take da miji ne mai kaza shi da cewa mana yana saduwa da ita menene hukunci sa
wai mace idan ta mana miji kaza shi tace masa mazinaci ko tace yayi zina da wanci menene iya abin da yake kanta shin za a mata haddi irin yanda ake ma namiji ko kuma akwai bambanci ka'ida dai kamar yanda malamai suka aje yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata shakikan maza ne a wajen dukkan wasu dokoki da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma bayinsa baka isa baka ce abu kaza yake banta da maza banda mata sai dalili daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yanda Allah ya shar'anta mana cewa idan namiji ya ma dan uwansa namiji kazafi ko ya ma mace kazafi za a yi masa bulala 80 sakamakon kazafin da ya masa dan ya daudada mutuncin sa to haka duk lokacin da aka samu mace ta ma namiji kazafi ita ma bulala 80 za a mata shine hukuncin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da nassi na alqur'ani na'am wai dan gidan liman da ake dan daidaitawa dan gida da ake yi na liman ma'ana a cikin masallaci menene matsayinsa matsayinsa halaka ne saboda liman yana da wuri wanda yake kebantacce nashi wanda ba a buƙatar wani yayi kafada da shi ko kuma ya wuce gaban sa in dai ba su bi bane za su yi sallah don haka wannan matsayin halacci za a iya ajiye shi amma ba za a ce sunna ne in an gina masallaci dole sai an yi gidan liman gidan liman ana iya daukan shi a matsayin halacci na'am kamar gini kamu daya kamar da gaban masallaci ko ba laifi a ciki duka ana kiran shi masallaci wuri ne aka kebance ma liman dan a san matsayin shi don haka matsayin shi halacci ba za ka ce sunna ne sai dai ka dauke shi a matsayin halacci na'am
amma ka mutum ina garo na
wai misali kana son canjin jika 10 mutum yana da canji a wajen shi sai ya ce maka sai ya dau dala 20 a ciki wannan haramun ne haramun ne a yi fifiko akan kudi wanda yake jinsi daya idan jinsi ya saba ya halatta a yi fifiko misali kamar sifa da lira illa kasancewar abinda baya halatta shine jinkiri hannu da hannu za a yi kana iya bani naira 400 in baka jika guda tare da cewa a yanzu ana canjin jika guda naira 320 misali in 500 zaka iya dauka ka bani in baka jika guda ya halatta iya abinda baya halatta shine jinkiri amma fifiko ya halatta me yasa saboda jinsin kudin ya saba amma duk kudi wanda yake jinsi daya haramun ne a yi fifiko a cikin sa kuma haramun ne a yi jinkiri kamar yanda galibi ake zawwa misali a kasashen gwari idan kana neman canjin jika guda za a baka canjin amma sai dai a baka kamar jika ba dala 20 ko jika ba dala 10 to wannan baya halatta na'am to wannan magana ban san da ita ba wai cewa in ka samu liman a tahiyya ta karshe idan yayi sallama sai ka sake ta da ikama ka ci gaba da sallah ba maganar sake ta da ikama nassi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbatar mana duk halin da ka samu liman kafin ya salamce daga sallah kabbara zaka yi ka bi shi kamar yanda yake cewa idza ataytumus salata fa alaykum bisakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'un fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu manzon Allah yace idan za ku je sallah da nutsuwa da girmamawa kar ku je sallah kuna guje guje manzon Allah yake cewa fa ma adraktum fasallu abinda kuka tarda ku sallata sai yace wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kuce muku ku cika dan haka ash-shahid chai fa ma adraktum fasallu abinda kuka tarra ku sallata kenan duk halin da ka iske liman kafin yayi sallama kabbara zaka yi ka bi shi na'am na'am wai misali ka saba yin kiyamul layli sai aka yi katari kai baki shin ka tashi kai kiyamul laylin ka ko kuma bari za ka yi domin ganin idansu ganin idansu ba zai sa ba cewa ka daina kiyamul laylin ka iya abinda za ka yi zuciyarka za ka kara seta ta kai dan Allah in har babu wani wuri na daban inda za ka je ka fake bayan idansu ka je kai nafilfilinka in ya kama dole sai a gabansu to ba laifi za ka iya yi amma ka seta zuciyarka kar gani idansu ya sanya maka wata wani abu wanda yake na riya dan kar mu manta ya gabata a darasin mu na riyadus salihin lokacin da wato wannan waki da suna Abdullahi ibn Amr ibn al-As lokacin da Salman al-Farisi ya kai masa ziyara gidan shi wanda kasancewar da yaje sai ya ga matar shi duk a cikin wani yanayi wanda yake mara tsari tamkar ma ka ce kamar wata baiwa ce ma'ana ba gyaran jiki ba wasu abubuwa dai sai yake tambayar ta me ya samu lafiya sai take ba shi labarin cewa ai kasancewar mai gida ne ba abinda yake kawai illa kasancewar ayyuka na ibada ma'ana ya ke banta da ayyuka na ibada wuni azumi kwana sallah wanda kasancewar shi Salman al-Farisi da Abdullahi ibn Amr ibn al-As manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla kawanci tsakankanin su a nan gidan shi Salman ya kwana lokacin da ya tashi cikin dare zai yi sallah yace masa koma kwanta bayan zuba aka jima cin ya tashi zai yace masa koma kwanta bayan zuba sai da dare ya kai kusan kashi ɗaya daga cikin ukun shi ma'ana na ƙarshen shi ya tashi zai sallar ce to tashi yanzu kai da ya tashi yayi shine a ƙarshe ya nuna masa iya abin da yake karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya karantar da al'umma ya nuna masa irin abubuwan da ya dora ma kansa sun wuce gona da iri wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinsa akan lokacin da ya ci ma kansa alwashin cewa fa shi fa a rayuwarsa dini na Allah azumi zai kuma a duddare na Allah zai kwana yana sallah kuma a dini na Allah sai ya sauke alqur'ani manzon Allah ya ce masa baka iya ba abinda nake so da kai je ka a duwata na Allah kai kokarin yin azumi uku manzo Allah yace idan kana azumi uku a kowane wata zai tsaya maka matsayin ka shekara kana azumi yace ya rasulullahi ina da kokari sama da haka manzo Allah yace masa to je ka kai azumi irin na annabi Dawud sai yace yaya azumin annabi Dawud yake manzo Allah yace masa shi annabi Dawud ya kasance yau in yayi azumi gobe sai ya huta jibi idan yayi gata sai ya huta yace ya rasulullahi ina da kokari sama da haka manzo Allah yace masa la sama man sama dar au kama kala duk wanda ya azumci zamanin sa gaba daya manzo Allah yace ba azumi be mutumin da zai ci shi a rayuwarsa kawai kullun azumi ne manzo Allah yace ba azumi be dan haka na cewa game da yin azumi kullun a rayuwarka kace azumi zakai wannan matsayin shi haramun ne karshen gaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yau kai azumi gobe ka huta qur'ani kuma manzo Allah yace masa je ka a duwata ka sauke alqur'ani yace ina da kokari sama da haka manzo Allah yace masa je ka a kwana 20 ka sauke yace ina da kokari sama da haka aka ce masa to je ka a duk kwana 10 ka sauke yace ina da kokari sama da haka manzo Allah yace masa je ka a sati ka sauke yace ina da kokari sama da haka manzo Allah yace masa to duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana 3 to bai fahimci inda alqur'ani ya saba ba to anan dai a shahid abinda muke so mu gane kaga ai ba koye Salman al-Farisi amma wannan bakun bako da yazo bai hana shi bai tashi kiyamul lailin sa dan haka kasancewar lalle in akwai inda mutum zai fake sai ya fake domin ya je yayin filfilin sa in babu inda zaka fake dole sai a gaban idan su to ba laifi zaka iya yi illa kasancewar ka kare tsarkake zuciyarka na'am
kada ba sura in za a fara sai an yi bismillah ko cikin sallah ko kuma da
Allah na'am wai menene hukuncin yin bismillah a farkon sura idan mutum zai karanta sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah yin bismillah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da duk mutumin da yake nihin ya fara karatun alqur'ani daga farkon sura in ma a cikin sallah ko a wajen ta an gane ko ma wace sura ce ko fatiha ce domin hadisi ne sahihi yana cikin muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan Abu Bakar nayi bayan Usman nayi bayan Umar nayi bayan Usman gaba ɗayan su suna bude karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce wala yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillah an gane ku dan haka in a sallah zaka karanta fatiha ko wata sura to iya abin da yake sunna bismillah kuye ta zakai ba zaka bayyana ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sahabbai suke amma in wajen sallah ne zaka karanta fatiha ko wata sura to anan bayyana bismillah in karatu zakai a bayyane bayyanar da ita zakai kamar yanda kake bayyanawa a ko ina dan haka in kuma daga tsake tsakin sura ne zaka fara karatu to ba maganar farawa da bismillah dan haka kenan in a sallah ne da isti'aza da basmala wannan boye su ake farko bayan kai takbiratul ihram kai addu'a ta bude sallah sai kai a'udhu billahi a buye sannan kuma bismillah kai a buye in inda ake bayyana karatu ne fatiha kenan zaka fara da alhamdulillahi rabbil alamin kamar yanda wannan shine dalili wanda yake sahihi akwai da yawa daga cikin malamai waɗanda suke bayyana bismillah illa kasancewar babu dalili sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bayyana bismillah a farkon sura a lokacin da mutum yake cikin sallah akwai hadisi bai inganta ba iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine koyeta
na'am
yake cewa wai mutum zai iya ware wasu kwanuka wanda yaga yana da dama domin yin sallar wallaha sauran kuma ya bar su kwarai da gaske ba laifi ita sallar wallaha sunna ce iya ana bukatar musulmi ya nace in har da dama ka iya a kullun kai amma dan ka ketare wasu kwanuka baka yi wannan duka ba illa bace ko kuma kwanukan da baka da dama kana cikin wasu aikace aikace ba laifi kana iya ketare su kwanukan da kake da dama kana ce akan yin ta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun tsaya karshen hadisi na 15 hadisin Anas dan Malik Allah ya karra masa yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadkhulul khala'a wato yana shiga bandaki ko kace bandaki ko kace makewayi ko kace bayi wannan duka yaran Hausa ne yadkhulul khala'a wato yana shiga bandaki idan aka ce al-khala kamar yanda bayani ya gabata a yare wanda yake na larabci shine al-makanul khali wuri wanda yake wohintacce an gane ku wuri wanda yake wohintacce me yasa bandaki ake ce masa wuri wohintacce saboda kalla ne kaga mutun sai lokacin da zai biya bukatar shi bayan biyan bukata wuri ne wanda babu wanda yake zuwa ya zauna domin ko hutawa domin ko wani aiki a cikin sa don haka ake kiran shi al-khala a yaran malaman fiqh in aka ce al-khala shine suka ce al-makanul mu'addu lil qada'il haja wurin da aka tanade shi domin biyan bukata min bawlin aw ga'id domin yin bawli ko kuma bayan gari to shine anan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadkhulul khala'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shiga bandaki fa ahamilu ana wa gulamun nahawi idawatan min ma'in wa ana ba Anas yake cewa ni da wani yaro sa'ana yake cewa sai na dau idawatan ma'ana wani koko wanda yake min ma'in na ruwa ma'ana koko wanda ke cike da ruwa lafazin idawa shine kamar yanda bayani ya gabata shine suke cewa ina'un sagirun min jild ma'ana yar kwacciya wadda ake kera ta amma da fata ma'ana da kirgi ake yin ta dan koko ne ake domin zuba ruwa a cikin sa shine yake cewa fa ahamilu ana wa gulamun nahawi idawatan min ma'i ni da wani yaro sa'ana shi yaron sai ya dau wannan koko cike da ruwa wa anaza anas shi kuma sai ya dau kwagiri ne ake cewa anaza ita ce sanda ce wanda ake soka mata tsini irin na mashi wato bambancin ita al'anaza da mashi shine kasancewar tsawon gurar ta bata kai bata mashi wannan kuwa kamar yanda yake cikin at-tabaqat na ibnu sa'ad An-Najashi sarkin Habasha shi yake wutar wannan makami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana cikin tafiya galibi yana tafiya da irin wannan kwagiri saboda wasu hikimomi kuma yanda karin bayani zai zo nan gaba shine Anas yake cewa fayastan jibil ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi tsarki da ruwa kamar yanda bayani ya gabata akan hadisin darasi na farko dai anan zamu gane wani matsayi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda domin babu mai gida sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babu wani khadimi sama da khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wayi gari a ce yau matsayin ka goyi goyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wani goyi goyi tun daga farkon duniya har ƙarshen ta karkashin ka yake domin fiyayyen halitta ne kake ma hidima kaddara cewa yau da goyi goyin wanda yake gwamnan jaha da wanda yake na gama gari ɗaya ne ba ɗaya bane wannan shi fa gidan gwamna yake in za a ambata ce ake a goyi goyin gidan gwamna ne ka san ai duk wani goyi goyi bi kenan kasa yi da shi yake to dan haka anan yana nuna mana in za ka zana fadala daga cikin fada'il na Anas dan Malik sai ka gane cewa khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sai da ya kwashi shekara 10 yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khidma shine a wata riwaya yake rawaito halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a wannan shekara 10 da na kwashi ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima manzon Allah ban taba aikata wani abu manzon Allah yace me yasa kai kaza ko kuma wani abu manzon Allah me ce bai ce da ni ba me yasa ba kai kaza ba saboda kyawawan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kuma yana zamu iya fa'idantar cewa halaccin zamu iya kebanta wuri na musamman domin biyan bukata in ma a cikin gida ko kuma a waje kamar misali a cikin gidanka in ka gina gida ka kebanci wuri wanda yake domin biyan bukatar ka wannan kuma shine abin da yafi dacewa darasi na uku anan kuma ana bukatar ashe wajibi ne akan mumini duk lokacin da zai biya bukatarsa bawali ko bayan gari to ya fake dangane da ganin idanun mutane dan haka manzon Allah yake shiga wuri wanda yake kebantacce inda ba wanda yake ganin shi kenan dan haka kuma hadisi ne sahihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai biya bukatar shi in a cikin dokar daji ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman wuri wanda zai fake dangane da idanun mutane sannan kuma wannan yana nuna mana wajibi ne akan mumini ya kiyaye al'aurarsa kar ya bari wani ya gani dan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ma wani sahabi manzon Allah yake ce masa ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk manzon Allah yace ka kiyaye al'aurarka kar ka bari wani ya gani sai dai matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka na baiwa kenan don haka haramun ne musulmi ya bude al'aurarsa wani ya gani don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga wuri ke bantacce sannan wannan kuma ana nuna mana cewa musulmi ya dace ya tanadi abin da zai yi tsarki da shi kafin ya je biyan bukata kamar yanda anan kafin manzon Allah ya je ya biya bukatar shi ne Anas dan Malik ke daukar ruwa ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan so da yawa cewa sai in ka biya bukatar ka zaka tashi ka je ka nemo ruwan da zaka gusar da kazanta zaka iya bata tufafin ka zaka iya bata jikinka kenan don haka kafin biyan bukatar ake bukatar mutum ya tanadi ruwan da zai yi tsarki da shi sannan kuma wannan yana nuna mana ashe ruwa shine gaba wato game da yin tsarki da dutse saboda me yasa ruwa shi yake gusar da dukkan wato wata kazanta babu abin da zai rage tare da cewa shi dutse rangwame ne aka mana kasancewar yana dan saukaka ita najasar koda bata gushe ba gaba daya don haka kuma a karkashin hadisin akwai raddi ga wasu daga cikin malaman da suka tafi akan hani dangane da yin tsarki da ruwa cha suka yi ai wanda yayi tsarki da ruwa tamkar yayi tsarki da abinci ne don haka suka tafi akan haramci suka ce kawai in dai zaka yi sai dai kai da dutse da waɗanda suka karhanta suka ce a ai shi yin amfani da ruwa domin gusar da najasa aiki ne na mata ba na maza bane ai abun kunya ne a matsayin ka na namiji a ce kai tsarki da ruwa to gaba ɗayan su malaman nan kashi biyu wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na maida musu martani saboda ga ya Anas yace na dauka na kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce yo ai wannan aiki ne na Anas ba shi manzon Allah bai ce a kai masa kasancewar hadisi sahihi manzon Allah sai wannan Anas yake cewa idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaksilu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya bukatar sai yace sai in zo masa da ruwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki ruwan ya wanke wannan kazanta so anan cewa suka yi Anas ya kai ya aje ne kawai kenan dalilin cewa manzon Allah ya yi tsarki da shi kenan babu dalili a karkashin hadisin tunda me yace fa ahamilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma yake cewa wannan idawatan mimma in wa ana za sai yace fa yastanji bilma to dan haka wannan riwaya a wacce riwaya sai yace fa yaksilu bihi manzon Allah sai ya wanke wannan kazanta da ruwa don haka al-Imam al-Bukhari yayi babi na musamman shine babu listinja'i bilma baban da ke bayani dangane da yin tsarki wato da ruwa sannan kuma anan ana nuna mana cewa duk wasu mutane masu daraja masu nagarta ana buƙatar a girmama su sannan kuma ai musu hidima kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suke masa hidima wanda sun wuce a lissafa sannan kuma wannan yana nuna mana yara kankana a karantar da su ladubba waɗanda suke na musulunci domin su samu tarbiya akan haka su gaji waɗannan karantarwa ta musulunci su ma su gadar ma ƴaƴansu kamar yanda Anas fa yana yaransa ne dan karami da shi da wani yaro sa'an shi wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya je Madina duka Anas shekarun shi ba su wuce 10 ba in sun yi ma su yi 10 to gaya sai suka zamanto khadimai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan karantarwa ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato shine kasancewar ana buƙatar ita al'anaza ma'ana ya zamanto mutum yayi amfani da ita idan yana cikin tafiya misali tafiya cikin dokar daji saboda malamai sun zana fa'idodinta abu na farko dai suka ce ita irin wannan sanda na farko mutum zai iya dora ta a kafada sannan sai ya rataye kayansa wannan amfani na farko wanda malamai suka zana daga cikin amfanin wato rike sanda a cikin halin tafiya abu na biyu suka ce akwai dogaro a kanta idan duk lokacin da mutum ya dan gaji ko kuma ka gaji da tsayuwa idan akwai abin da ka dogara ka jingina da shi zai sauƙaƙa maka wato tsawon tsayuwa abu na uku hikima shine in lokacin sallah yayi a cikin dokar daji ne zaka kafa ta ta zame maka sutura kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin amfani da wannan sanda fa'ida ta hudu malamai suka ce anan idan zaka biya buƙatar ka kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan a cikin dokar daji ne misali inda babu itace to ana caka ta sannan kuma sai a yafa wani mayafi kenan ta zamanto sutura tsakaninka da idanun jama'a yau za mu tashi kenan hadisi na 16 قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن ابي قتادة الحارث بن الربيعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الاناء Abu Qatada al-Ansari Allah ikara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yamsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ya ulufan la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ɗayan ku wato ya rike gabansa da hannun dama alhali yana bawali ma'ana duk lokacin da kake cikin yin bawali haramun ne akan ka ka rike gabanka da hannun dama sai ya ce wala ya tanaffas fil ina hani na biyu manzon Allah yake kuma idan ɗayan ku na shan abin sha kada yayi numfashi a cikin makayi idan zaka yi numfashi yaya zaka yi sai ka maida makayin gefe idan ka yi numfashi sannan kuma ka maida ka ci gaba da sha idan baka gama sha ba wannan a takaice na nuna mana shari'a ta musulunci shari'a ce wadda ta kula da ladabtar da bayi a cikin dukkan wani bangare wanda yake na rayuwa don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama muminai hani dangane da rike gaba da hannun dama a lokacin da mutum yake bawali in ma bawali ko bayan gari a irin wannan lokaci haramun ne a matsayinka na musulmi ka rike gabanka sannan kuma wannan na nuna mana akwai hani dangane da mutum yayi tsarki da hannun dama domin me yasa ita hannun dama hannu ne wanda yake mai daraja don haka aka keɓance shi ga duk wani abu wanda yake mai daraja mai karamci kamar yadda hadisi ya gabata Aisha Allah ya ƙara mata yadda ke cewa damantawa ya zamanto na ƙayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sanya takalmansa da wajen sarce kai da tsarkinsa da cikin lamuransa gaba daya wanda bayani ya gabata duk wani abu wanda yake mai daraja to hannun dama ake bukata a gabatar duk wani abu wanda yake na kaskanci da kazamta to shi ku hannun hagu ake gabatarwa don haka anan haramun ne a matsayinka na musulmi lokacin da kake bawali ka rike gabanka da hannun dama kuma haramun ne akan ka a matsayinka na musulmi wato kai tsarki da hannun dama kamar yanda yake cikin hadisin Salman wanda mushrikai suke tambayarsa cewa wai an ce manzon ku ya karantar da ku dukkan komai na ibada Salman yace kware da gaske yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu duk wani abu hatta da yanda zamu tsugunna idan zamu biya bukatar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nuna mana daga cikin abin da manzon Allah ya nuna mana ya hane mu mu yi tsarki da kasa da duwatsu uku sannan kuma ya hane mu cewa mu yi tsarki da hannun dama sannan kuma ya hane mu cewa mu yi tsarki da kashi ko kuma najasa ma'ana shine kashi wanda yake na gabobi to dan haka anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jumulce ya hane mu dangane da rike gaba da hannun dama a lokacin da mutum yake bawali anan malamai suka ce hanin yake banta da lokacin da mutum yake bawali kenan in baka cikin halin bawali to wannan ya halatta zaka iya dafa gabanka da hannun dama domin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Talq ibn Ali lokacin da yake cewa ya rasulullahi mutum ne ya shahi gabansa shin zai iya sake arwalla manzon Allah yake ce masa wahal hiya illa babatun minka manzon Allah yace ai gabanka wata tsoka ce ma'ana daga cikin jikinka ma'ana bangare ne daga cikin bangaren jikinka dan ka shahi gabanka ai daidai yake da ka shahi duddigenka ba maganar sake arwalla to dan haka kenan anan malamai suka ce wannan jumla da manzon Allah yace wa huwa yaqulu jumla ce haliya kenan dan haka manzon Allah ya kayyade haramcin kenan lokacin da mutum yake bawali haramun ne wato ya rike gabansa da hannun dama bayani dangane da menene hikima zai zo nan gaba hali na biyu sai yake cewa wala ya tanaffas fil ina manzon Allah yace kada yayi numfashi a cikin makayi lafazin wala ya tanaffas ma'khuzun ne minan nafas idan aka ce annafas wato shine numfashi don haka a takaice anan wato iya abinda hadisin yake tabbatar mana haramci domin hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya kuma abinda hani yake tabbatar mana shine haramci sannan anan malamai suka ce to anan an ce karka rike gabanka da hannun dama kuma an ce karka yi tsarki da hannun dama shi kuma galibi a lokacin da mutum zai yi tsarki in ma ya kasance dole ne in ma ya zuba ruwa da hannun dama kenan da hannun hagu zai wanke an gane ku ma'ana anan idan ya rike gabansa da hannun dama kenan da me zai yi tsarki anan kenan da hannun hagu in kwa ya kasance anan kenan ya rike gabansa da hannun hagu kenan da menene zai yi tsarki da hannun dama to anan malamai suka ringa kai kawo akan wannan mas'ala suka ce anan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cewa mutum kada ya rike gabansa lokacin da yake bawali da hannun dama kuma wacce riwaya manzon Allah ya hana cewa kar musulmi yayi tsarki da hannun dama anan misali idan ka rike gabanka da hannun hagu idan da dutse a hannunka da mi kenan zaka yi tsarki kenan tamkar kai tsarki ne da hannun dama to dan haka malamai suka ce anan abin da yafi dacewa a farko da hannun hagu zaka rike gabanka idan wata katanga ce kenan anan zaka yi kokarin goge ita kazantar idan ko dutse ne babba malamai suka ce dutsin zaka rike kenan idan ka rike dutsin da hannunka wanda yake na dama kenan ba da hannun ba za ka ringa gogawa hannun ba za ka motsa shi ba kenan sai dai ka ringa motsa gabanka da hannun hagunka goga a jikin dutse shine mafita anan idan ku daman gusar da bayan gari ne to wannan da hannun dama ne hannun hagun ne za ka iya sanya dutse ka gusar da wannan kazanta wannan shi babu ishikali kenan anan malamai suka ce lokacin da kenan mutum yake bawali an hana cewa ka rike gabanka da hannun dama tsarki ma kuma an hana ka yi da hannun dama kenan anan kasancewar sai dai ka rike hannunka kenan gabanka da hannun hagun sannan shi kuma in dutsin ne kenan sai ya zamanto ka rike shi da hannun dama kenan babban dutse amma ba hannun zaka motsa ba kenan hannunka na hagun shi zai motsa gabanka lokacin da zaka gusar da wannan kazanta. Sannan kuma anan kasancewar wato na nuna mana kasancewar wato musulunci addini ne wanda ya kula da tsafta. Menene hikima anan? Malamai suka ce hikima anan kasancewar su da yawa lokacin da mutum zai rike hannunsa da zai tsarki da hannun dama, ko kuma ka rike gabanka lokacin da kake bawali da hannun dama, zaka iya kasancewar lokacin da ka zo cin abinci zaka iya tuna wannan hali kenan, wannan hali zai iya sanyawa ka kyamaci abin. Me yasa? Saboda hannunka na dama ka taba kazanta da shi. Don haka wasu malamai suka ce wannan ita ce hikima wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana rike hannun, rike gaba da hannun dama a lokacin da mutum yake bawali ko kuma yin zargi. Hikima ta biyu malamai suka ce ita dama daraja gare ta kenan, don haka ya kamata a nisanta ta dangane da duk wani abu wanda yake na kazanta. Wannan kuma hani na biyu da yake cewa kar mutum ya dawo da lumfashinsa a cikin makayi lokacin da yake shan abin sha. Malamai suka ce hikima ta farko akwai nisanta shi abin da ya rage a cikin makayin dangane da kazanta. Me yasa? Saboda kasancewar su da yawa lokacin da mutum yake shan abin sha, inda zai dawo da lumfashi, to ba mamaki wani abu zai iya fita daga cikin hancinsa kenan ya kazantar da wannan ruwa. Kenan wannan ya kazantar da shi, ya daudada shi ga wanda zai biyo bayan sha. Sannan kuma anan su da yawa ake samun cin karo na lumfashi. Ka dawo da lumfashinka a cikin wannan makayi kina akwai wani lumfashi kuma wanda zaka ja, domin lumfashi biyu ne, akwai wanda yake sauka akwai wanda yake koma. Idan suka ci karo anan, to mutum yakan iya samun wata matsala a rayuwar shi kenan. Don haka anan hikima shari'a tace sai ka dan maida makayin gefe guda kenan kai lumfashi kenan, anan babu lumfashin da zai dawo balantana su ci karo. Hikima ta uku anan malamai suka ce domin kasancewar anan mutum yakan iya zamantowa yana da wata rashin lafiya, dawo da wannan lumfashi zai iya sanya ma wannan ruwa da izinin Allah wata cuta kenan wanda zai iya sha zai iya dauka. Sannan kasancewar anan kuma shi ruwa abu ne wanda yana iya daukan wari dandanan, kamar yanzu misali inda a ce mutum yana da wani abu da ya ci kamar albasa da sauransu, idan zai dawo da lumfashinsa a cikin makayi kai tsaye ruwa zai iya daukan wannan wari kenan, wanda zai biyo baya an kasantar da wannan ruwa zai yi kyamar shan shi. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayan ku ya dawo da lumfashi a cikin makayi lokacin da yake shan abin sha, kenan iya abinda za ka yi sai ka dan maida shi gefe. Dadin fa'ida anan malamai suka ce akwai hutata, akwai hutar da wato shine kenan hanta wato da uwar hanji. Saboda duk lokacin da mutum yake shan ruwa ba tare da lumfasawa ba, to wannan kasancewar yana haddasa rashin lafiya a gangan jikin mutum. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana iya abin da ake bukata, in ka sha ka sha sai ka dan maida makayin gefe, idan ka lumfasa sannan kuma sai ka maida ka sha. Anan dadin fa'ida malamai suka ce idan ka maida gefe ka lumfasa, to iya abin da ake bukata ka ce alhamdulillah. Idan zaka ci gaba da sha hannu sannan ka sake yin bismillah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana haka, sannan wannan kuma yana nuna mana kasancewar wato shine rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'umma ta mu'minai, domin nan karantarwa ne dangane da abin da zai amfane mu a rayuwarmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana a takaice dai fa'idar shigo da wannan hadisi a wannan babi, kasancewar ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata. Duk lokacin da mutum yake cikin yin bawali, to haramun ne mutum ya rike gabansa da hannun dama. Wannan kuma na nuna mana ashe musulunci addini ne wanda ya karantar da mu shine daukan matakai kafin rashin lafiya ta samu, ma'ana daukan garkuwa da mataki kafin rashin lafiya ta samu. Saboda haka anan kenan shine aka nuna mana domin kasancewar yanzu hannun da kake cin abinci da shi a ce shi yake dafa kazanta, ba mamaki mutum zai iya daukar rashin lafiya akan haka, dan ba kowa bane ba zai kula da wanke hannun shi daidai da yanda kazanta za ta gusa. Hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake wanke gabansa, idan zai yi wankan janaba, bayan manzon Allah ya gama yana goga hannuwan shi a kasa domin duk wani abu wanda yake na kazanta yakan iya gushewa. An gane ku, dan haka kenan ake bukatar musulmi ya kula da tsaftace jikinsa, domin tsaftace jiki yana ɗaya daga cikin daukan matakai na kare lafiya. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبري فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدا كيچوا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا وجي ده wasu kaburburra biyu. Wannan ku ya bu wani titi daga cikin titunan Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce da makabarta, ya wuce da wasu kaburburra guda biyu. A wata riwaya sababbin binnewa ne basu jima ba. Manzon Allah sai yake tambaya, wannan ku kabarin yaushe aka yi shi? Aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yace innahuma la yu'azzabani, lalle masu kabarin nan, manzon Allah yace ana azabtar da su. Sai yace wa ma yu'azzabani fi kabi, manzon Allah yace amma fa ku san da cewa ba a azabtar da su dangane da wani abu wanda yake mai wahala kenan a ganin idan su. Dan haka a wata riwaya manzon Allah sai yake cewa bala innahu lakabir, manzon Allah yace bari, abinda ake musu azaba a sababin sa manzon Allah yace abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala. Dan kar ka fahimci cewa ba wani abu bane ba wanda yake mai girman laifi. Bayan manzon Allah ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir, ba a musu azaba a sababin wani abu wanda yake mai girma, fa anan kenan sababiyya ce. Lafazin kabir anan bi ma'ana abu wanda yake shaqun mai wahala, kamar yanda Allah yake cewa wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah, salla lalle ta zamanto abu ce wannan fuskantar alƙibla. Ubangiji ta'ala yace abu ne wanda yake mai girma sai dai ga wanda Allah ya halaka wannan ya shiryar da su. Ko kuma salla da Ubangiji ta'ala yace wa inna hala kabiratun illa 'alal khashiin, lalle abu ce wanda take mai wahala, ba kowa ba yake ganin rashin wahalar ta illa jama'a waɗanda suke masu kaskanta kai ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To shine anan manzon Allah yace wa ma yu'azzabani fi kabir, ba a azabtar da su game da wani abu wanda yake mai wahala. An gane ko? Kenan a ganin idan su shine sai manzon Allah yace bala innahu lakabir, lalle abu ne wanda yake mai girma. Anan zamu iya gane cewa wato kasancewar wani al'amari ne wanda yake na gaibu, Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa ma'abuta kabarin nan ga halin da suke ciki, ana azabtar da su. Kuma Allah ya nuna masa menene sababin abin da ya janyo musu wannan azaba. Shine anan da sahabbai, dan Allah yake ce ma sahabbai amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl, kusan da cewa ɗayan su manzon Allah yace ya kasance baya kare jikinsa dangane da bawali. Ma'ana idan yana bawali ba ruwansa da bawali ya taba jikinsa ko ya taba tufafinsa shi duk daya. An gane ku? Lafazin la yastatiru ma'ana ma'uzun ne min al-istitar, ma'ana bai ya kare kanshi dangane da bawali. Dan haka a wata riwaya manzon Allah yake cewa fa kana la yastabri'u min al-bawl, ko kuma la yastanzihu min al-bawl, wannan duka sun inganta. La yastanzihu baya nisanta jikinsa ko tufafinsa dangane da bawali. Wasu malamai anan suka dauki lafazin la yastatiru suka ce baya fakewa dangane da idanun mutane, a gaban jama'a yake yin bawali da duk abin da ya ga dama. Illa kasancewar wannan ma'ana ta farko ita ce ma'ana ingantacciya, kamar yanda wacce riwaya suka tabbatar, ma'ana bayyani santa kanshi dangane da bawali, yana barin bawali in ma ya taba jikinsa ko ya taba tufafinsa, shine sababin kenan abin da ya janyo masa azaba. wa amma al-akhar manzon Allah yace shi ko na biyun fa kana yamshi bin namima manzon Allah yace ya kasance yana tafiya dangane da ya da annamimanci tsakanin jama'a me ake nimi da annamimanci shine ka dau zancen wani ka kaima wani domin bata alakar da suke tsakankanin su wanda a Hausa ake kiran shi gulma ma'ana sai ka dauko labari sai ka kaima wani amma me kake nihi da kai labarin nan wato shine ka bata alakar da take tsakankanin su so da yawa shi annami mai zance ne na ƙarya shi yake kitsawa sai je ya ga yama wani yace wani yace kaza amma me yake nihi dan ya bata tsakankanin su ya haddasa husuma manzo Allah yace wannan shine sababin abin da ya janyo masa azaba miza ayi fa akaza jaridatan rabba manzo Allah sai ya dauri shi na dabin wanda yake danye idan aka ci jarida anan abinda ake ni hiration da binu wanda ke akwai kaba a jikinsa wannan iccen kenan wanda ake gadan kara da shi shine manzo Allah shine ake kira da jarida fa shaqqaha nisfayn manzo Allah sai ya tsaga wannan icce biyu ya raba shi tsakiya fa garaza fi kulli qabrin wahida manzo Allah sai ya kafa ma kowane kabarin sai ya kafa guda sahabai suka ce ya rasulullah lima fa'alta hadha ya manzon Allah menene hikima me yasa kai haka ka ce ana azabtar da su kuma ka dau icce ka tsaga shi bi kuma ka kafa a kowane kabari menene hikima manzon Allah sai ya ce la allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa manzon Allah ya ce takan iya yuwa a saukaka musu azaba matukar waɗannan itace ba su bushe ba an gane ku anan sun tambaye shi menene hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu iya hikimar anan ceto ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu lokaci wanda yake kayyadadde domin Allah ya saukaka musu azaba kamar yadda riwaya ce ingantacciya a cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa fa ahababtu bi shafa'ati an yuradda anhuma ma damal gusnan radbay manzo Allah yake cewa nasu ne Allah ya saukaka musu azabar ma'ana ceto ne na nema musu matukar itacen nan suna danye to dan haka kasancewar wannan hadisi dai darasi na farko abin da yake nuna mana tabbacin azabar kabari azabar kabari tabbas ce kamar yanda Allah ya tabbatar mana da nasi na alqur'ani wanda hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa Al-Imam Suyuti ya ambata cewa sahabi kusan 26 suka rawaito hadisai dangane da azaba ta kabari cewa tabbas ce wannan dalilai daga cikin Al-Qur'ani dalili na farko fadar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da Fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ke cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adhab an gane ko da Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab ubangiji ta'ala ya ce mummunar azaba ta sauka da fir'auna da mabiyansa ubangiji ta'ala sai ya ce annaru yu'raduna 'alaiha wuta ce wanda ake bujiro su akan ta kamar yanda ake gasa balangu ma'ana yanda ake gasa nama ana juya shi akan wuta ubangiji ta'ala ya ce fir'auna da mabiyansa tun lokacin da ruwa ya durmi yadda su suka hallaka Ubangiji ta'ala ya ce ana bujiro da su akan wuta ana babbaka su sahiya da mariji sai Allah ya ce kuma wa yawma taqumu sa'atu a ranar da kiyama za ta tabbata Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ya ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya ce ku shigar da su mafi tsananin azaba kaga wannan azaba ta babbakawa da ake musu sahiya da mariji kenan azaba ce ta kabari waccan babbar azaba za ta tabbata ne a ranar kiyama sannan dalili na biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim ubangiji ta'ala yace sanu'adhibuhum marratayn munafikan nan Allah yace za mu azabtar da su karo biyu an gane ko azaba biyu ubangiji ta'ala yace za mu musu azaba ta farko shine kasancewar azabar da Allah ya dandana musu lokacin suna raye azaba ta biyu ita ce azaba ta kabari azaba ta uku da yace thumma yuraduna ila azabin azim ita ce azaba ta yinin alkiyama to dan haka wannan ayoyin abinda suke tabbatar mana azaba ta kabari irin fadar Allah subhanahu wataala wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma'ishatan bankan ita ce azaba ta kabari wanda ubangiji tabaraka wataala ke dandana ma bayin sa dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa dole ne mu yi imani da azaba ta kabari dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana neman tsari dangane da azaba ta kabari a karshen kowace sallah ta farilla ma'ana bayan mun yi tahiyya mun yi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal sannan wannan yana nuna mana kasancewar raddi akan wasu jama'a wanda ake kiran su al-murji'a wadanda sun tafi akan cewa duk wani aiki na sako baya cutar da mu'mini ma'ana in dai ka ce la ilaha illallah duk wani aiki da zaka yi na saba ma Allah subhanahu wata'ala ba zai cutar da kai ba kamar yanda suka ce duk wani aiki na da'a kasance an gane ku cewa kawai in dai ka rige ka ce la ilaha illallah to imanin ka imani ne tabbatacce duk wani aiki da zaka yi na sako ba zai cutar da kai ba kaga waɗannan ai matsayin su mu'minai ne to amma ayyukan da suka aikata a rayuwarsu na annamimanci da rashin tsarkaka game da bawali shine sababin abin da ya janyo musu azaba ta kabari sannan kuma wannan yana nuna mana ita azaba ta kabari tana kasancewa akan rai da gangan jiki saboda gangan jikin shine aka binne a cikin ƙasa kuma Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ga su ana azabtar da su sannan kuma wannan na nuna mana cewa ashe rashin tsaftace jiki dangane da bawali babban zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai domin kasancewar inda babban zunubi ba babban zunubi bane to bayan da za a yi janyo musu wannan azaba dan haka ta hanyar ake gane babban laifi kenan abin da yake zame ma bawa sababin azaba imma a nan duniya ko kuma a makoma lahira sannan wannan yana nuna mana annamimanci shi ma babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka sannan wannan yana nuna mana kasancewar baya dacewa a matsayin musulmi ya ga kankantar aiki wanda yake na saba ma ubangiji tabaraka wataala anan su a iya ganin idan shi shi na farkon yana ganin cewa rashin tsaftace jiki ai ba wani abu bane ba wanda ya taka kanare kariya kamar yanda manzon Allah ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir ba a azabtar da su game da wani abu mai wahala ba wani abu bane mai wahala ka nisanta kanka dangane da bawali manzon Allah ya ce bala innahu lakabir ya ce bari dai abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu wataala sannan wannan yana nuna mana ashe gusar da najasa wannan wajibi ne dole ne musulmi a iya rayuwarsa ba sai lokacin sallah ba yayi dole ne mutum ya tsaftace jikinsa dangane da duk wata kazamta an gane ku dan kasancewar anan akwai wasu wanda suke ganin cewa sai idan mutum ya tashi yin sallah ne kenan tsarki ya zama wajibi akan shi ba sai a lokacin da zaka yi sallah ba duk lokacin da kai bawali ko kai bayan gari dole ne ka tsaftace jikinka sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato shine tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da waɗanda suke masu aikin sako anan Allah ya nuna ma manzon Allah halin da suke ciki amma saboda tsabar tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya nema musu cetan Allah ya sauƙaƙa musu azaba zuwa wani lokaci kayyadadde sannan wannan wasu malamai suna ganin cewa mustahabi ne duk wani kabari a sanya masa irin wannan ice tare da cewa a iya magana mafi inganci wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'amari na farko malamai suka ce nan kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan kabari su kadai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba daukan wannan icce na dabino manzon Allah ya kafa musu anan kasancewar malamai suka ce al'amari ne na gaibu Allah ya nuna masa da Allah ya nuna masa ga halin yanda masu kabarin suke shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya kafa to a yau kasancewar kai wane ne ya nuna maka halin da suke ciki anan malamai suka ce idan ka dauka ka kafa icce akan kabari kace ai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi za a tambaye ka dangane da abubuwa uku abu na farko wannan kamar wani shishigi ne da bincike dangane da al'amarin gaibu waye nuna maka halin da suke ciki kuma in an kaddara cewa an nuna maka waye nuna maka cewa sababin cewa ga abin da ya janyo musu azaba anan kenan sai ka san halin da shi wanda yake cikin kabarin kafin ka kafa abu na biyu ka san menene sababin abin da ya janyo masa wannan azaba abu na uku malamai suka ce kuma akwai munana zato game da shi wanda yake cikin kabarin ka zo ka kafa masa icce kenan a iya menene ka munana zaton cewa azaba ake masa kuma waye nuna maka ana masa azaba kuma in ana masa azaba menene sababin abin da ya janyo masa azaba anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa halin da masu kabarin suke ciki abu na biyu kuma Allah ya nuna masa sababin an gane ko dole kenan in har ma zaka kafa icce dole sai ka san biyu daga cikin waɗannan abubuwa dan haka kuma wasu malamai suka ce a to ai tunda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki danyen icce ya kafa an saukaka musu azaba suka ce a shi karanta ma wanda yake mamaci bayan an binne shi alqur'ani min babi aula malamai suka ce wannan kiyasi ne ma alfari shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya karanta alqur'anin ba ya karanta musu ma an gane ko tunda wancan suka yi danyen icce ne danyen icce saboda tasbihin da yake ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kafa shi Allah ya saukaka musu azaba da yace matukar suna gushi malamai suka ce wa ai wajen yin tasbihi na icce ba bambanci tsakanin danyen icce da bushashe domin ubangiji ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da ka sani ubangiji ta'ala yace farce tasbihi yake da yabon ubangiji tabaraka wa ta'ala ba bambanci tsakanin danyen icce da wanda yake bushashe don haka anan kasancewar bayya halatta a matsayin ka na musulmi ka ce wai koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo icce ka kafa kuma ba a taba samun wani kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa masa wannan icce in ba wadannan kaburbura biyu ba kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ɗaya daga cikin su wanda aka samu cewa an kafa masa icce akan kabarin sa ko kuma wato ya kafa ma wani an gane ko kenan wannan ceto ne wanda yake ya kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka anan dai abinda muke so mu gane malam ya shigo da wannan hadisi dan ya nuna mana cewa a duk lokacin da mutum ya je biyan bukatar sa dole ne yayi kokarin ya nisanta gangan jikinsa da tufafinsa dangane da kazanta sakamakon mutumin da bai tsaftace jikinsa dangane da bawali ko tufafinsa shine janyo masa azaba ta kabari wal iyazu billah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa wannan wannan kuma hadu mu'jiza ce daga cikin mu'zuji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna gaskiyar manzancin sa abu ne wanda yake na gaibu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna masa nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك